Rundunar 'yan sandan jihar Aja ta bayyana cewa ba ta da wata masaniya game da inda madugun kungiyar IPOB Mr. Nnamdi Kanu yake a halin yanzu, a yayin da wannan batun na ci gaba da mamaye zantuka a yankin kudu maso gabashin Najeriya. Mr. Anthony Obuizi, kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar ne, ya shaida mini haka a ƙyar hirar da na yi da shi yau, inda ya ce,
"I am not in the know of where he is. Abia police command, the Nigerian police is not in the know of where he is."
Mr. Obuizi ya ce, "Ba mu san inda yake ba. Da muna sane da inda yake, da mun yi kokarin fahimtar da shi wajen ganin muhimmancin yin tunani mai armashi. Idan ku manema labarai kun sani, sai ku gaya mana, saboda mu tafi tare wajen shawo kan lamarin." Lamarin kuwa ya janyo cece-kuce, da ya sa na nemi sanin yadda al'ummar yankin ke ganin maganar. Mr. Moses Okoye wani ɗan kasuwa ne da ya ce,
"I thought that I could say that Nnamdi Kanu may be alive or may not be alive."
Okoye ya ce tana yiwuwa Nnamdi Kanu na raye ko kuwa baya raye, ganin yadda sojoji suka kai hari a fadar mahaifinsa. "Idan har yana raye, ina roƙon duk hannun da ke rike da shi ya sauko mana shi." A nasa ra'ayin, Emeka ce ya ce Nnamdi Kanu na nan kalau.
"It's a known fact that Nnamdi Kanu is not dead."
Ya ce zahiri ne Nnamdi Kanu bai mutu ba, saboda babu wata alama cewa an gangawar da ranar da aka kai musu hari, babu kuma wata alama cewa ya jikata a ranar. Gaskiyar magana ita ce tana yiwuwa yana ɓoye ko kuma ya bar ƙasar. Ijo mai zakon ta goyi bayan hakan tana cewa,
"Ake nona ya, wai ya mere ya."
Ta ce ina ganin yana nan kalau, sai dai tana yiwuwa yana ɓoye, yana nazari yadda zai bullo wa zancen Biafra. Haka ma shi Mr. Junior Okwara wanda ya shaida mini cewa,
"With what I see or what I believe, Nnamdi Kanu is alive."
Okwara ya ce bisa abinda nake gani ko kuma abinda nake imani da shi, Nnamdi Kanu bai mutu ba. Daga ƙarshe dai na nemi Brigadier General Sani Usman Kukasheka, mai magana da yawon rundunar sojin Najeriya, bisa tuhumar da 'yan kungiyar IPOB cewa jami'an sojin kasar cewa suna sane da inda shugaban nasu yake, amma duk yunkurin samunsa ta wayar tarho ya fasgara. Alfonso Sokoribe, muryar Amurka daga Umuahia, Najeriya.